بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب الصلاة الوسطى. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة أم المؤمنين أنه قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا ثم قالت إذا بلغت هذه الآية فآذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فلما بلغتها آذنتها نعم فأملت علي حافظوا على نعم على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين قالت عائشة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. باب الصلاة الوسطى. wannan babin yana magana dangane da abin da ya tabbata daga sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalamu na as-salatul wusta, bayani game da sallah wanda take mafificiya, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani a kan a kula da ita da kyau da kyau, a yi haba-haba a kan zawwa da ita, a kiyaye ta. Da Allah ya ce hafizu ala salawati wa salatil wusta. An gane ku? To wannan babi yana bayani akan wato wacce ce as-salatul wusta daga cikin sallolin nan guda biyar. Az-zuhur ce ko la'asar ko magriba ko isha'i ko as-subahi. Haddathani Yahya an Malik an Zaid ibn Aslam an al-Qa'qa ibn Hakim. Wato Ubaidullah yace mahaifina Yahya ibn Yahya ibn Katsir ibn Wislas al-Laythi ya zantar da ni. Amma likin shi kuma ya jiyo daga al-Imamu Malik Imamu Darul Hijra an Zaid ibn Aslam, shi kuma ya jiyo daga Zaid dan Aslam an al-Qa'qa ibn Hakim, shi kuma ya jiyo daga Qa'qa dan Hakim an Abi Yunus Maula Aisha ta Ummul Mu'minin, shi kuma ya jiyo daga baban Yunus, shine yancaccen nana Aisha, wato bawanta wanda ta yantar da shi. Ummul Mu'minina mahaifiyar mu'minai, yardal Allah ta kara tabbata a gare ta. Annahu qal, haqiqa Abu Yunus yace amaratni Aishatu an aktuba laha mushafan, yace mai gidata nana Aisha wanda ita ce ta yantar da ni ta umarce ni an aktuba laha mushafan, da in rubuta mata wani kaso na Alkur'ani. An gane ku? Sun baqalat, sannan kuma sai ta ce da ni idza balaghta hadhihi al-ayata fa'adhinni, wato idan ka iso wannan ayar, idan ka zo ka hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, idan ka iso nan a rubutu, kala ka rubuta ta ka sanar da ni cewa ka zo nan. An gane ku? Abu Yunus yace falamma balaghtuha adhantuha, lokacin da na iso wannan ayar din sai na sanar da ita, nace da ita maulaya mun iso wannan gurin. An gane ku? Maulati mun iso wannan gurin, wato mun iso hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Fa'amlata alayya hafizu ala salawati was salatil wusta wa salatil asr. Sai nana Aisha radiyallahu ta'ala anha tace to rubuta, tana zaune tana ganin shi, yace sai ta yi min imla'i, ta yi min shibta, sai ta ce hafizu ala salawati, ko hafizu ala salawati, wato ku kiyaye akan zawwa da sallolin nan na lokuta guda biyar akan lokacinsu, ku yi haba-haba da zawwa da su, ku maida hankali akan zawwa da su, ku kadaita komai da komai, ku kalkade komai daga zuciyarku a lokacin da za ku bayar da sallah was salatil wusta, sannan kuma ku yi haba-haba akan sallah mafificiya, ku kula da ita da kyawun was salatil asri da kuma sallar la'asar. sai ta min imlayin hakanan tace rubuta hakanan wa qumu lillahi qanitina ku tsaya domin Allah subhanahu wa ta'ala halin kasancewarku kuna masu yin shiru a cikin sallah kada ku dinga yin surutu qalat aishatu sami'tu hamir rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nana aisha Allah ta'ala ya kare yadda da ita tace naji wannan maganar daga maiki alaihi salatu wassalam wato naji wannan ziyadar tawassalatul asri daga maiki alaihi salatu wassalam al-imam al-baji da wadansu daga cikin malamai suka ce to wannan fadar tawassalatul wusta wa salatul asr wato yana hukunta cewa as-salatul wusta ba al-asr bace saboda da al-asr ce ba za a ambace ta ba an gane ku saboda wato yaqtadi annal wusta ghairul asr li'anna shay'a la yu'dafu ala nafsihi wato saboda abu ba za a goya shi ba akan kanshi an gane ko anta hallo kuma ce maka anta a gaba anta anta sai ma fahimta ana ana na'am
na'am wa haddathani an malik an zaid bin aslam ana amr bin rafi' annahu qala kuntu aktubu mushafan li hafsata ummul mu'minina فقالت إذا بلغت هذه الآية هذه الآية فآذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين
نعم وحدثني عن مالك ya zantar da ni ya jiyo daga al-imamu Malik imamu Darul Hijra an Zaid bin Aslam shi kuma ya jiyo daga Zaidu dan Aslam an Amr bin Rafi' shi kuma ya jiyo daga Amr dan Rafi' annahu qala haqiqa Amr ibn Rafi' yace kuntu aktubu mushafan li Hafsata ummul mu'minin na kasance ina rubuta wato wani kaso na al-Qur'ani wato ganana Hafsa diyal Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala anhuma mahaifiyar mu'minai iyalin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa qalat sai tace da ni amru idza balaghta hadhihi al-aya fa adinni wato idan ka iso wannan ayar ta hafizu ala salawati was salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin to ka sanar da ni wato kaman sun zauna da Nana Aisha sun tattauna za ka ga cewa yanda Nana Aisha ta faɗa ga wato yancaccen bawanta Abu Yunus haka ita ma Nana Hafsa ta faɗa ga Amr ibn Rafi' lokacin da kowace daga ciki ta umarci mai yi mata rubutu da ya rubuta mata wani kaso na Al-Qur'ani an gane yace falamma balagtuha azantuha yace lokacin da na iso gurin ban rubuta ba sai na sanar da ita nace to malama an iso gurin fa amlat alayya hafizu ala salawati was salati alwusta wato sai na Hafsa Allah ta'ala ya kare yadda da ita tayi min shifta tace rubuta hafizu ala salawati was salati alwusta was salati alasri wa qumu lillahi qanitin wato ita ma haka ta ga mai wato a cikin dai abin da ya shafi as-salatul wusta malamai sun yi sabani akai kusan sabani sama da 10 a al-imam al-qurtubi cikin littafin al-jami'u li ahkamil qur'an nasa a gargashin wannan ayar ya hakaito sabanin nasu wanda duk wanda yake so ya koshi ya kashe ishirwarsa idan ya koma can zai gani haka al-imam az-zurqani cikin littafin wato sharhin da yayi wa muwatta al-imam Malik shi ma ya hakaito wadansu daga ciki wanda a ciki ba sallar da ba a ce bai tace as-salatul wusta na'am
na'am wa haddathani an Malik an Dawud bin Husayn an ibn Yarbu'i al-Makhzumi annahu qala sami'tu Zaid ibn Thabit yaqulu as-salatul wusta salatul asri salatul zuhri
ya zantar da ni ya jiyo daga al-imamu Malik shi kuma ya jiyo daga Dawud dan al-Husayn shi kuma ya jiyo daga dan Yarbu'i al-Makhzumi haƙiƙa dan yarbu'in al-makhzumi yace naji zaidu dan thabit Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi yana cewa as-salatul wusta salatu adh-dhuhr wato sallah mafificiya ita ce sallar adh-dhuhr saboda sallar adh-dhuhr ana yin ta ne a lokacin garjin rana a lokacin da zafin rana ya sauko ta yanda in ba mai kokari ba ba kowa ba za ga ya tashi da gidan shi ya tafi masallaci a wannan lokacin to shi yana ganin cewa as-salatul wusta ita ce sallar adh-dhuhr saboda ita ce sallah ta farko wanda mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalam ya fara yi wa ma'aiki alaihi salatu wassalam limancin ta nan kuma saboda ita ce sallar da wato ake yin ta a lokacin da mutane suna cikin hada-hada ta ayyuka kana cikin aikin ka za a ce ka kade ka tafi kai sallah to wannan ba karamar wato daraja za a bata ba saboda an tsaida ka daga cikin aikin ka to shi zai rubu sabit yana gani ita ce as-salatu wusta
na'am wa haddathani an malikin annahu balaghahu anna ali ibn abi talib wa abdullah ibn abbas kana yaqulani as-salatu al-wusta salatu subhi qala malikun wa qawlu ali ibn abbas ahabbu ma sami'tu ilayya fi dhalika
ya zantar da ni ya jiyo daga al-imam malik annahu balaghahu haqiqa labari ya kai ga al-imam malik ya iso gare shi haqiqa aliyu dan abi talib da abdullahi dan abbas Allah ta'ala ya kare yadda da su kana ya kulani sun kasance suna fada suna bayar da fatawar cewa as-salatul wusta salatu subhi wato sallah mafificiya daga cikin sallolin nan ita ce sallar as-subahi saboda su kuma dalilin su ita ce as-salatul wusta wato a cikin sallolin nan gabaki ɗaya ba wanda take da kai adadin sunaye na sallah kamar ita kaga zaka iya ce mata salatu subhi zaka iya ce mata salatul fajri dan Allah ta'ala ya ce wa qur'anul fajri inna qur'anul fajri kana bashuhuda zaka iya ce mata salatul ghadati an gane ko sannan kuma zaka ce mata me salatul wusta an gane to amma sauran sallolin kan kaje an ce yanzu la asar wato su wani suna gare ta in banda as-salatul wusta suna biyu ne gare ta amma ita ita as-subahi banda wannan wanda aka yi sabani ma akai suna guda uku za ka kamata as-salatul salatul fajri salatul ghadati salatul subhi wannan kuma as-salatul wusta suna ya hudu kenan da haka sai zaman to ita wajen sunaye ma tunda tafi kowace sunaye to da haka za ta zaman to tafi kowace wato matsayi a wajen Allah ta'ala sannan kuma dalilin su na biyu hadithin wato jundub wanda yana cikin sahihu muslim haka al-imamu ahmad ya kawo shi cikin wato littafin sa al-musnad manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace man salla subha fi jama'atin fa huwa fi zimmatillahi fala yatlubannakum Allahu min zimmatihi bi shay'in ila akhir al-hadith wanda cikin satin da ya gabata ma mun kawo wannan hadith an gane ko sannan kuma dalili na uku wato sallar as-subahi ana yin ta ne a lokacin da barci yana da kai dadi a lokacin da barci ya kai wa mutum an zo gurin da yake da dadi na barci amma kawai sai kaje an ce as-salatu khairu minan naw zaka tashi ka tafi kai alwala kaje kai sallar nan sannan kuma dalili na gaba ba wata sallar da a cikin ta aka kara mata wajen kiran sallar ta aka kara mata wadansu kalmomi in ba ita ba kaga ita saboda matsayin ta mahala an kara as-salatu khairu minan naw ai ba ita kadai bace ake barci suka ce a barcin kailula da ake in na az-zuhr ne akwai gurin da a al'ada ana yin barci kafin az-zuhr na kailula wani gurin kuma al'ada shine sai an yi az-zuhr ake barci kenan akwai yuwar inda ya hal barcin ne yake sawa a ce as-salatu khairu minan naw ba wato matsayin sallar ba da ba za a ce da an ce ayi as-salatu khairu minan nawm a sallar az-zuhr da sallar al-asr an gane da waɗansu daga cikin dalilai wanda malamai suka kawo wanda suke tabbatar da cewa wato salatul wusta as-salatul wusta ita ce salatul subh amma fadar cewa ali ibn abi talib akan wannan ra'ayi yake hal yanzu wato ya bin ra'ayin nan saboda ya rawaito hadisi daga ma'aiki alaihi salatu wassalam wanda ya saba wannan fahimtar an gane ko Abdullahi dan Abbas wato shine yake kan wannan fatawar cewa as-salatu al-wusta ita ce salatu subh. An gane qala malikun al-imam malikin yace wa qawlu aliyin wa ibn abbasin ahabbu ma sami'tu ilayya fi dhalika saboda a al'ada magabata idan suka ce wane ya bayar da fatawa da kaza ba suna nufin hal ya mutu akan wannan fatawar yake ba suna nufin yawman min al-ayami afta bi hadha. An gane ko wato a wani lokaci da daga cikin lokutansa yana zaune ya bayar da fatawa da haka. Ali ibn Abi Talib ya bayar da fatawan cewa sallar asubahi ita ce as-salatu al-wusta, sannan kuma hallo sai ya bayar da fatawar cewa sallar la'asr ita ce as-salatu al-wusta. Wato shi yana da kai fatawa guda biyu. To al-Imam Malik sai ya dauki ta salatu subh. Shine yace to fatawar Ali ibn Abi Talib da Abdullah dan Abbas wato ita ce mafi soyuwar abin da naji zuwa gare ni cikin abin da ya shafi as-salatu al-wusta. Wadansu daga cikin malamai suna ganin cewa as-salatu al-wusta wato ita ce sallar asubahi da sallar la'asar a hada su ga baki daya, saboda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya kudaitar akan su, yayi bayani akan su, akan faralar su da kuma halartar su. Manzo Allah ya ce man sallal baradaini da khalal janna, wato dukkan wanda ya sallaci sallar sanhi biyu wato asubahi da la'asar to zai shiga aljanna. Hadisin Abu Musa al-Ash'ari. Sannan kuma ga hadithin Jarir ibn Abdullah al-Bajali wanda yana cikin sahihaini, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace da su innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamati kama tarawna al-qamara laylatal badr la tudhamuna fi ru'yati fa in istata'tum ala alla tughlabu ala salatin qabla dhulu'i ash-shamsi wa qabla ghurubiha fa'alu. Sannan kuma ga hadithin Abu Huraira wanda shi ma yana cikin sahihaini, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace yata'aqabuna fikum mala'ikatun bil-layl wa mala'ikatun bin-nahar fa yajtami'una fi salati as-subh thumma ya'ruju alladhina batu fikum fa yas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim kayfa taraktum ibadi fa yaquluna atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. An gane ko da wadansu daga cikin hadisi wadanda suke nuni akan fadlata salatu as-subh da al-asr. An gane wadansu kuma suna ganin cewa salatul juma'a ita ce as-salatul wusta. An gane ko? Dan haka saboda ita matsayin ta ya kai da idan mutun ya halarce ta ana kankare mai laifi na kwana 10. An gane ko? Wadansu kuma suna ganin cewa a'a salatul maghrib ita ce wato salatul wusta. Wadansu suna ganin cewa salatul isha'i, wadansu suna ganin cewa sallar taunin gabaki daya duka ita ce as-salatul wusta ba tare da tahdidi ba. Wadansu kuma suna ganin cewa as-salatu al-wusta la ya'lamuha illa Allahu ta'ala kama abahama Allahu ta'ala laylatal qadar wa sa'at al-ijaba yawm al-jumu'a kadhalika abahama as-salatu al-wusta min dumni as-salawat. Wannan duka sabani ne na malamai wanda idan kuka karanta littafin al-jami'u li ahkam al-qur'ani kalkashi wannan ayar za ku ga yanda ya kawo gaba kidan. Alhamdulillah lillahi subhanahu wa ta'ala.